Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Bausarare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna. Tare muke da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis, 16 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ƴan sanda sun ayyana wani dan majalisar wakilai a zaman wanda suke nema ruwa a Jallo. Amma tsohon kakakin majalisar na ganin matakin ya saba doka. Hukumomi a kasar Kamaru sun lashe takobin yaki da wasu ƴan fashi da makami dake addabar matafiya a manyan titunan kasar. Ta wata sabuwar hanyar amfani da duwatsu a zaman makaman su. A Kamaru kuma duwatsun ne wasu mata ke farfasawa domin sayarwa a zaman hanyar neman abinci. Za mu kawo muku rahoto a kai. Haka kuma muna nan tafi da labaran wasanni. Amma fa duka da waɗannan ga Aisha tukunna da kanun labaran da labaran duniya.
Masararru barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Burtaniya a yau Alhamis ta bayyana ainihinta na haramta amfani da manhajar TikTok a wayoyin salula na gwamnati ba tare da bata lokaci ba. Matakin da ya biyo bayan irin wanda sauran kasashen yamma suka dauka na hana amfani da manhajar mallakin kamfanin China a bisa dalilan da suka danganci tsaro. Ana ta sukan TikTok domin fargabar cewa gwamnatin China tana iya samun bayanan mai amfani da manhajar, lamarin da zai iya raunata tsaron kasashen yamma. Gwamnatin Burtaniya ta buƙaci cibiyar tsaron tattalin yanar gizo ta duba yiwuwar hatsarin yiwuwar cewa za a iya samun bayanan gwamnati ta hanyar amfani da manhajar, wato manhajojin sada zumunta, da kuma yadda za a yi amfani da su. Amurka, Canada, Belgium da Tarayyar Turai sun haramta amfani da manhajar akan na'urorin gwamnati. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken ya jaddada cewar yana da kyakkyawan yakini a game da gyara alakar kwance tsakanin Iran da Saudiya. Yace har idan aka cimma matsaya akan wannan yarjejeniyar, musamman ma har idan Iran ta cika alƙawarin da ta yi, hakan zai iya sanya haske cikin lamarin. Blinken ya faɗa a wurin taron manema labarai a yayin da ya kai ziyara jami'ar Addis Ababa yayin ziyarar aikin da ya kai Ethiopia a jiya Laraba. Blinken ya ƙara da cewa mahangarmu ita ce duk wani abin da zai rage tashe-tashen hankula ya kauce wa rikici, sannan ya sa Iran ta dakatar da duk wasu munanan matakai ko matakai masu rikitarwa abu ne mai kyau. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya jinjina wa China da ta jagoranci wannan sulhu. An yanke wa wasu 'yan jarida su biyu da a halin yanzu suke ɓuya hukuncin tsare su a gidan gyara hali bisa laifin zagin ma'aikatan gwamnati, a cewar lauyoyinsu. Karamar kasar da ke Afirka ta yamma wacce ta kasance karkashin mulkin shugaba Faure Gnassingbe tun shekara ta 2005 na yawan shan suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama waɗanda suke zargin gwamnatin kasar da yi wa 'yan adawa da 'yan jarida bita da kulli. A watan Disamba ne aka tuhumi Ferdinand Ayite da Koku Kowuno, wanda aka fi sani da Isidore Kowuno, waɗanda suka kasance darakta da editan wata mujallar da ake wallafawa bayan makonni biyu, L'Alternative, da laifin raina hukuma da yayata ƙarya a kafafen sadarwa. Lamarin ya biyo bayan ƙorafin da ministan shari'a Pius Kokubu Agbetome da na kasuwanci Kojo Adeje suka yi kan wani labari da suka yada ta kafar YouTube. Kada amanta, labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya sauka a Japan domin halartar taro da takwaransa na Japan bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai dogon zango wanda ya bayyana matsalar tsaro da ta shafi kasashen biyu. Yoon ya isa Tokyo a yau Alhamis, inda ya gana da ministan Prime Minister Japan Fumio Kishida. Ziyarar Yoon zuwa Japan ita ce ta farko da wani shugaban Koriya zai kai kasar cikin shekaru 12. Ana fata cewar ziyarar za ta inganta dangantakar da ta yi tsami a sakamakon daɗaɗɗen tarihin rikici da ya danganci mamayar da Japan ta yi a tsibirin Koriya, wato tsakanin shekarar ta 1910 zuwa 1945. Wata ajiyar sinadarin uranium mai nauyin ton 2.5 a kasar Libya mai fama da yaƙi ta ɓata, a cewar sashen kula da al'amuran makaman nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Alhamis, lamarin da ya sanya damuwa a game da yaɗuwar gubarsa. ba a iya amfani da sinadarin uranium wajen samar da makamashi a yanayinsa na asali ko kuma wajen hada bam domin ana buƙatar a sarrafa shi ya zama gas daga bisani kuma sai a sarrafa shi zuwa kimar centrifuge inda ake buƙata ko da yake idan za a hako shi ta hanyar amfani da wasu kimiya za a iya sarrafa shi zuwa kilogram 5.6 na sinadarin sarrafa makamai bayan wani lokaci a cewar masana a wata sanarwa babban daraktan hukumar tabbatar da amfani da makamai masu linzami ta hanyar da ta dace na kasa da kasa wacce take Vienna Rafael Mariano Grossi ya sanar da mambobin hukumar Daga ƙarshe an dakatar da sauka da tashin jiragen sama a girka sannan jiragen ruwa na ma suna daure a bakin teku a yau Alhamis yayin da ma'aikatan girka suka kaurace wa ayyukansu domin yin bore akan hatsarin jirgin kasa mafi muni a tarihin kasar da ya sanadiyar mutuwar mutane 57 a ranar 28 ga watan Fabrairun bana.
Da gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sakar rahotanninmu. Yan sanda a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya sun ayyana dan majalisar wakilai ta tarayya Yakubu Shehu Abdullahi a zaman wanda suke nema ruwa a Jallo. Bisa zargin yana da hannu a wata tarzoma da ta yi sanadiyar rasa rai a garin Duguri da ke karamar hukumar mulkin alkaleri. To sai dai kuma tsohon kakakin majalisar wakilan Yakubu Dogara ya ce matakin na 'yan sanda ya saba ka'ida saboda haka za su kalubalance shi a gaban kotu. Daga Baucin ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
A taron manema labarai wanda tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya Musa Yakubu Dogara ya gudanar. Ya zargi hukumar 'yan sanda da keta haƙƙin dan majalisar domin shi ya sani akwai ƙa'idoji da ake bi idan ana neman dan majalisar gabatar da kansa wa hukumar 'yan sanda sannan ya ci gaba da cewa
police sun san wannan ba ƙarya bane lokacin da ina speaker an shawo hukumar man irin waɗannan kokokin ko EFCC ne ko police ne ko an ce member ya kashe mutum ne ma sai an rubuta ma speaker in approving kuma kira member ce mishi kaje ana neman ka amma a case na shi honorable Yakubu Shehu Abdullahi me yasa police da su bi kuma sun san cewa shi ne abin da doka ta shimfiɗa kenan me yasa ba ni ba menene matakin da zan yi mataki na gaba shi ne zamu kalubalanci wannan abin a kotu don mun san cewa an karya doka su police din ma me na hanzari
har ila yau na ji ta bakin iyalan honorable Yakubu Shehu Abdullahi dan majalisar tarayya da hukumar 'yan sandan ta ayyana neman sa ruwa a Jallo.
Sunana Abdullahi Shehu Babangos wane wa wakilin binni kuma ni ne babban wansu. To, mu dai abin da ya zo mana da mamaki. Wannan abu kuma ya biyo baya ne bayan zuwan su Duguri din nan. Idan yanzu police suna nema na za su aiko ne mun da takarda suna inviting dina. Ba yi wannan ba. In na ki zuwa ne tukunna shi declaring dina wanted.
Ba a sanar da ku iyalansa ba.
Ba wani wanda ya zo ya neme mu ko ya ce mana muna yana neman Yakubu ba wanda aka samu a iyalin Yakubu gaba ɗaya.
A nata ɓangaren hukumar 'yan sanda ta bakin kwamishina Aminu Alhassan ya ce ɗan majalisar ana neman sa ne a matsayinsa na Yakubu Shehu Abdullahi kuma an bi dukkan ƙa'idoji da dokar ƙasa ta shimfiɗa.
Gaskiya ruwa baya sami banza wato shi wannan ɗan majalisa. Ba wai a matsayin shi na dan majalisa muke neman shi ba wato akwai taro da aka yi na 'yan siyasa bayan wannan taron na NPC a lokacin da ake an samu hargitsi wanda a lokacin hargitsin ne mutane da yawa aka harbe su wasu kuma suka samu raunuka ɗaya daga cikinsu wanda shi ma mai unguwa ne a ƙauyen da aka je yin wannan taron siyasa haka ya rasu da muka bincika mun fahimci cewa shi wannan dan majalisa yana tare da irin 'yan daba ɗinnan da yawa a bayansa a cikin bincikenmu duka ta ce mutum guda huru cewa ya kamata su zo su ba mu jawabi kuma yana daga ciki muka ga muna ta nemansa ba mu gani ba dama yana daga cikin ƙa'idoji mutum ya gudu ya ƙi police ya ƙi wajen 'yan sanda su ya ansa laifin da ake tuhumarsa da shi ya guje wa 'yan sanda gaba ɗaya to 'yan sanda na fa duk ko'ina suke a duniya kamar family guda ne saboda idan muka ba da sanarwa kowane ɗan sanda dama zai iya kama shi.
Abdulwahab Muhammad, Murar Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. To a makauciyar kasar Kamaru kuma hukumomi sun ce sun da kofa wajen yaki da wasu yan fashi da makami da suka fito da wata sabuwar sabga ta dabarar jifa da duwatsu waɗanda kuma suka addabi al'umma kan manyan titunan kasar. Maimunatu Sadu ta aika mana rahoto kan lamarin daga Duwala.
Ba haddura ababen hawa bane kawai ke yin kisa akan titunan kasar Kamaru. Yan fashi kan hanya ma suna iya bakin kokarin su wajen razanar da matafiya direbobi masu lodi da motocin fasinja. Waɗannan manyan titunan sun kasance wurare da wasu mutane marasa bin doka da oda suke kai hare-hare ga motoci masu zirga-zirga musamman a cikin duhun dare inda suke harbin su da duwatsu har sai sun tsaya sa'annan su kwashe dukkanin kudaden su wayoyi da kayayyakin su. Mun saurare Marcel Dreban motar fasinja. Misalin karfe 7 da rabi na dare ne da taso daga birnin Yawun da zuwa birnin Duwala. Mun iso dab da wajen shigar kudi ka amshi tikiti a kimanin kilomita 2 da wajen sai na ji kara sosai ta sashi na abasa mudubin mota na gaba. Watakila dama suna nema su sani ne kai amma Allah bai so ba. Akwai ɗaya daga cikin direbobin na kwanci a asibiti rai a hannun Allah daga bisani Aisha Muhammad wacce take yawan zirga-zirga ta wannan hanyar.
A gaskiya wannan muna cikin fargaba sosai muna cikin tsoro. Wata rana zai iya kai ga wato an ji labarin sun kashe mutum saboda ba sa yawo a haka. Makamai na jikin su a kodayaushe suna yawo da makamai kuma a cikin dare suke aikata wannan aika-aikan a cikin dare suke aikatawa a wannan lokacin mutum ba zai iya gudu ba ko da a ce ya gudu zai iya fadawa a cikin wani mummunan hali ko a jeji ko a wani abu makamancin haka. Mun dai fara jin daɗin kasancewa mun ga gwamnan jihar Litoral ya fito yayi bayani za su ɗauki tsauran matakai akan waɗannan abubuwa. Domin kiran da muke yi ga gwamnati ya kamata a ce su magance wannan matsalar da gaggawa.
Ta wannan dai gwamnan jihar Litoral Dieudonné Ibadiboa yake kwantarwa al'umma da hankali.
Nous voulons rassurer nos populations.
Duk wani abun da ya faru gwamnati za ta dau tsauraran matakai na dakile waɗannan miyagun mutane da kuma karfafa tsaro a tituna. Idan muka hadu baki daya hukumomin yankuna da sarakunan gargajiya na kauyuka za mu dakile hare-haren duwatsu a kan titunan mu da motoci za su ci gaba da zirga-zirga ba tare da fargaba ba.
De jour comme de nuit en toute assurance.
Kawo yanzu hudu daga cikin yan fashin suna hannun yan sanda. Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru.
To a gaida Maimunatu. To a yayin da wasu ke amfani da duwatsu wajen ayyukan ta'addanci a Kamaru, wasu a kasar kuma farfasa duwatsun suke yi suna sayarwa a zama hanyar neman abinci. Duk da yake dai ana ganin sana'ar tamkar ta karfi ce da tafi dacewa da maza. To amma nazarta na ganin talauci da tsananin rayuwa ya sa mata musamman masu manyan shekaru fadawa a wannan sana'ar domin rufawa kai asiri. Wakilin mu Muhammadu Rabi'u na dauke da karin bayani.
A wasu yankunan kasar Kamaru mata sune ginshikin tattalin arzikin iyali. A wannan yankin na arewa mai nisa mun tsunduma cikin rayuwar mata wanda kashi 30 daga cikin kashi 100 na rayuwa cikin talauci da yafi karfin hankali. Mun zo mu fasa dutse sannan za mu samu abin sawa a bakin salati. Manufar anan ita ce karya dutse don neman tsira. Hakika bisa wannan shahadar waɗannan matan suke rayuwa kuma abin mamaki ne abinda hannayen waɗannan matan suke bayyanawa. Dan tsatsayin daka suna tashi kowace safiya daga karfe 8 na safe zuwa 6 da rabi na yamma. Rana ce mai cike da aiki. Manufar anan ita ce ciyar da iyali bisa aiki ta.
Kira wani ha mako. Yo,
ndi gane wato mu juri wannan wahala na fasa dutse. Lalle wannan ita ce irin wahalar da waɗannan matan suke yi. Inda suke aiki tsakanin shekaru 50 zuwa 70 domin samun nasarar rayuwa. Kowace rana a ƙarƙashin rana mai zafin gaske sukan juri aiki a dutsen Misengleyo
a wannan yanki na kasar Kamaru wanda ya kasance mafi talauci aikin ya zama mai muhimmanci kana yana bada kuɗin shiga na zuba jari wanda kan ciyar da iyali Anita mahaifiyar yaya takwas ta shafe shekaru 20 tana zuwa katafarin tsaunin Missing Leo domin fasa dutse saboda ciyar da yayanta
kunga ni dai yara takwas ne suke rayuwa a karkashin na akwai kuma yaran mata waɗanda mazan su sun yi gudun hijira su manyan birane neman wato aiki saboda haka matan waɗannan ni ko kuma ce gidajen waɗannan bayin Allah ya zama dole ne ne zan kula da su ya saboda haka wai zuwa wannan aiki abuna ya zama tilas ne kuma ku duba ku gane kashi ana wato bayan akori kura ana yin shi ne a jakashida na wani kudin kirki bane amma kuma da shi yake rayuwa ya zama dole ne a gure wannan halayya
fat min hauta bi baba to baba ba wala ni wurtuna to dona baba jamjoda
tabbas aikin yana da wahala amma babu wata dama da aka ba su duban irin nauyin iyali da ya rataye a wuyar su an tilasta wa waɗannan matan yin gogurmaya ta wannan hanyar don tsira juriyar da ya kamata ya kalubalanci hukumomin gwamnati Muhammadu Radio Damba muryar Amurka daga nan gwamnatin Cibiyar Adamawan Kamaru
to madalla yanzu kuma sai ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar a yau muna a jihar Zamfara
Talaka kabar kuka akuri arkai cinka karike maka munka ita zata cece ka
Talaka kabar kuka
Jihar Zamfara an kirkiro ta ne a ranar 1 ga watan October 1996 kana sanata Ahmed Sani Yariman Bakura na jam'iyyar APP shine gwamnatin farar hula na farko da ya mulki jihar tsawon shekaru 8 kai tsaye Mataimakin sa Muhammad Aliyu Shinkafi ya gaje shi amma ya canza shekarar ta 2010 ya zuwa jam'iyyar PDP Abdulaziz Zayare kuma na jam'iyyar APC shine ya gaje Shinkafi inda ya mulki jihar tsawon shekaru 8 kai tsaye bayan shi ne PDP ta saki amsar ragaman mulki a jihar inda gwamna Bello Matawalle Maradan dake kan karagar mulki yanzu ya canza shekara zuwa APC a tsakiyar shekarar da ta gabata inda yake cika shekara na hudu kenan yanzu a karagar mulki manyan jam'iyyun jihar guda biyu APC da PDP sun yi fama da irin nasu matsalolin a wannan tafiya to amma APC ta warware nata na cikin gida Salim Alan sai dai kuma PDP sai da aka kai ruwa rana kotun koli da warware takaddama a ƴan makonnin da suka shude inda ta tabbatarwa da Dr. Dauda Lawal a matsayin dan takarar PDP Dr. Bello Matawalle Maradan shine dan takarar jam'iyyar APC mai mulki yayin da Dr. Dauda Lawal shine dan takarar PDP a zaben da za a yi nan da wasu makonni masu zuwa Harkar noma da kasuwanci shine babban sana'ar Zamfarawa hasali ma shine asalin taken jihar Zamfara wato noma babban alfaharinmu shin ko me ke matsalolin da ke addabar Zamfarawa
Sunana Salisu Umar, Wina Communication Gusu. Shi mutumin jihar Zamfara abubuwan da kace mai towa ƙwarya da suna da yawa. Abu na farko matsalar rashin tsaro da muka fama da ita nan cikin gida jihar Zamfara. Gaskiya rashin tsaron ga ya taba mana harkar kasuwa sosai musamman ma da ga canje. Yanzu ka gane shi abokan isko ne amma za ka ci magana ne ka sa kusan minti 10 babu wanda ya shigo. Sabani in ka zo nan sai wani abu za ka ci ma mutum ya kai 10 wani kuma sai ya bi layi. To muna fatar da Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshe wannan al'amari.
Sunana kamarai tsanki uciya muna cikin matsalar tsaro da kwana biyu an san samu sauki to amma duk da haka dai gaskiya akwai sauran matsalar tsaro din sannan mutane suna fuskantar matsala ta rashin wadata waɗannan sabbin kuɗin babban buri na shine Allah ya kawo mana zama lafiya mai dorewa
a karan farko mace ɗaya tilo ta fito ta kara shiga majalisar dokokin Zamfara Hajiya Shafa'atu Labo Ige dalilin shigarta takara
saboda irin yadda naga mata suna fuskantar matsaloli sosai tsaya su taka rawa 100% su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi da an ci sai a samu a kasar haka nan kun da har zamu iya doka mu taka rawa ga wani mu ma ya kamata mu taka makan mu
har ka siyasa sai da kuɗi shin kin fuskanci wannan kalubale din
gaskiya ka har yanzu wayewar mu bata yi wannan ba na ce duk da mun fara kamar yadda nake maka komai zamani ne da sai an ba mutum kuɗi yayi jami'a ko kuma yayi mutum amma a yanzu kuma an dan fara samu alhamdulillah wasu ko ka ba su ko ka ba su wasu dai abinda suka so a muhim canji kowa ya san ba mu da kuɗi amma dai gwargwado muna da jama'a
to a cikin ganin tafiya
to tafiya alhamdulillah tunda kana mutum yana da magoya baya alhamdulillah
ko
ba eh to wasu gaskiya wasu kan ba su su damai aini me wayar da kan al'umma ce musamman mata ina da NGO ina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa siyasa ba wai me kuɗi kawai kayinta ba talaka ma da aka zuwa ana da
to gaida Sani Sha'abu Malumfashi yanzu kuma kafin mu ci gaba ga wannan sakon
alamar tarawa 1 2 0 2 2 6 5 5
alamar tarawa 1 2 2 0 5 2 6 5 5
alamar tarawa 1 2 0 2 0 5 6 5 5
wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai bude muku ku masu sauraron mu a ranar zaben Najeriya don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke
za mu ba ku wannan damar ne a shirin mu na musamman na la'asar na awa daya da za mu gabatar muku a safar da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 3 agogon Ghana
dan haka a tuna da lambar alamar tarawa 1 2 0 5 2 6 5 5
kar ku manta da lambar alamar tarawa 1 2 0 5 2 0 5 2 6 5 5
lambar dai ita ce alamar tarawa 1 2 0 5 2 0 5 2 6 5 5
sai mun ji da kawurin ku
sashen Hausa na murya Amurka
duniya a tafin hannunku
Assalamu alaikum tare da fatan za ku kasance tare da mu akan wannan lambar a ranar Asabar idan Allah ya kai mu yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni
wasanni a takaice
Rarina muna da akamo gidan rediyon sashen Hausa na murya Amurka a daidai wannan lokaci da muke kawo takardun labaran wasanni da ni Abdulhab Muhammad daga Bauchin Yakubu ke shiryawa da kuma gabatarwa daya bayan kammala zagayen wasa na timatimai 16 a gasar cin kofin zakarin Turai jiya Laraba zan gaya muku waɗanda suke da yan kwallaye za a iya tunawa da club din Real Madrid Tayo Jarrod da club din Liverpool a yayin da club din Napoli ta cire club din Eintracht Frankfurt yanzu dai Real Madrid da kuma Napoli sun bi sahun Manchester City da Inter Milan da Bayern Munich da AC Milan da Chelsea da kuma Benfica zuwa rukunin kusa da na karshe wato quarter final a jerin sunayen yan wasa mafiya yawan jefa kwallo a raga wanda yake kan gaba shine dan wasan club din Manchester City Erling Haaland yana da kwallaye 10 sai Mohamed Salah na Liverpool yana da kwallaye 8 sai Kylian Mbappe daga PSG yana da kwallaye 7 sai Vinicius Junior daga club din Real Madrid yana da kwallaye 6 mafi masa Robert Lewandowski daga Barcelona yana da kwallaye guda 5 shawarar fadada yawan wasanni daga 64 zuwa 104 a maimakon 80 tun farko aka tsayar a gasar kwallon kafa na duniya a shekarar 2026 za a gabatar da shi a taron majalisar a Kigali kasar Rwanda domin kara yawan wasanni zai taimaka wa hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA samun karuwar kudaden shiga don cimma burin muradin samun fiye da ban miliyan 9. Hukumar ta FIFA tana shiri don gudanar da gasar kwallon kafa na duniya wanda ba taba yin irinsa ba a shekarar 2026 idan Allah ya kare. Kasashen Canada, Faransa da kuma Spaniya suna cikin rudani dangane da batun gasar kwallon kafa na duniya na mata. Halin da ake ciki, mata masu taka leda a waɗannan ƙasashen suna ƙorafi kan daidaito da kuɗaɗen albashi da matsalar inganta ƙwarewa da kuma yadda ake kulawa da su. Waɗannan batutuwa ka iya shafar shirin ƙasashen a gasar ƙwallon ƙafa na duniya na mata. Watanni huɗu suka rage don fara ƙwallon ƙafa na duniya na mata a ƙasashen Australia da kuma New Zealand. A wata sabuwa kuma, kasar Morocco ta shiga sahun kasashen Spaniya da Portugal da suka nuna sha'awarsu na ganin sun dau bakoncin kwallon kafa na duniya a shekarar 2030 idan Allah ya kare. Kasar Morocco dai ta buga wasan kusa da na karshe a gasar kwallon kafa na duniya a shekarar bara da ya gudana a kasar Qatar. Bari kuma na karkare shirin da batun dan kasar Brazil da ke taka leda a club din Barcelona, wato Dani Alves, da ke tsare a gidan maza tun ranar 20 ga watan Janairun wannan shekara bisa zarginsa da yin fyaɗe wa mata-mata a wani hotel na shakatawa a garin Barcelona. Kotu dai a Barcelona ta ki amincewa da bashi beli domin ana fargaban zai gude bar kasar. Dani Alves ya aikata fyaɗen ne a ranar 30 ga watan Disambar bara. Abdulrahman Muhammad, Murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Sala a takaicen, Birtaniya a yau alhamis ta bayyana aniyar da ta haramta amfani da manhajar TikTok a wayoyin salula na gwamnati ba tare da bata lokaci ba. Matakin da ya biyo bayan irin wanda sauran kasashen yamma suka dauka na hana amfani da manhajar mallakin kamfanin China a bisa dalilan da suka danganci tsaro. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken ya jaddada cewa yana da kyakkyawan yakini a game da gyara alakar kawance tsakanin Iran da Saudiya. Ya ce har idan aka cimma matsaya akan wannan yarjejeniyar, musamman ma har idan Iran ta cika alkawarin da ta yi, hakan zai sanya haske cikin lamarin. Blinken ya faɗa a wurin taron manema labarai a yayin da ya kai ziyara jami'ar Addis Ababa yayin ziyarar aikin da ya kai Ethiopia a jiya. Blinken ya ƙara da cewa mahangarmu ita ce duk wani abin da zai rage tashe-tashen hankula ya kaucewa rikici, sannan ya sa Iran ta dakatar da duk wasu munanan matakai kuma ta kai masu rikitarwa abu ne mai kyau. An yankewa wasu 'yan jarida su biyu da a halin yanzu suke buya hukuncin tsare su a gidan gyara hali bisa laifin zagin ma'aikatan gwamnati a cewar lauyoyinsu. Karamar kasar da ke Afirka ta yamma wacce ta kasance ƙarƙashin mulkin shugaba Faure Gnassingbe tun shekara ta 2005 na yawan shan suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama waɗanda suke zargin gwamnatin kasar da yi wa 'yan adawa da 'yan jarida bita da kulli. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya sauka Japan domin halartar wani taro da takwararsa na Japan sa'o'i bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai dogon zango wanda ya bayyana matsalar tsaron da ta shafi kasashen biyu. Ziyarar Yoon zuwa Japan ita ce ta farko da wani shugaban Koriya zai kai kasar cikin shekaru 12. Ana fata cewar ziyarar za ta inganta dangantaka da ta yi tsami a sakamakon daɗaɗɗen tarihin rikici da ya danganci mamayar da Japan ta yi a tsibirin Koriya tsakanin shekara ta 1910 zuwa 1945.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kam a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leather Gresham da ta tsara mana sauti ta kuma bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalamu.